أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغا وطن جماد الآخرة وطنا shidda ajerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibnu hajar rahimahullahu ta'ala muna kusa kan babul wudu zamu tashi insha Allah ta'ala a yau bisa hadisi na 55 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وانا حديث دقى أبو هريرة يردان الله تتبت أغريش يجي منزع الله سيراد أمن شان الله ستبت أغريش يجي لا وضوء باب الوالله لمن لم يذكر اسم الله عليه ga wanda bai ambaci sunan Allah ba akan alwallan nashi akhrajahu ahmad ya fitar da hadisin wa abu daud da ibnu majah bi isnadin da'ifin da isnadi mai rauni wannan hadisi na abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wudu'a la wannan ita ce wanda malaman nahwu suke ce man nafiya lil jins aikin irin aikin inna take inna aikin da take shine tana yin nasaba akan suna khabar kuma ta yi mashi rafa'a to ita ma la haka nan ne take shi yasa kaga wudu'a yazo da nasaba la in za al irabi sai a ce kenan harfu nafil abinun ala sukun la mahalla lahu min al irab wudu'a ismu la nafiya lil jins mabniyun ala al fathi kenan fi mahalli nasbi wa khabaru la mahzufun khabar anan mahzufun ne kaddara shi ake taqdiruhu la wudu sahihun ko kuma la wudu kamilun kinan kaddarawa muqaddar ne anan ismu nala nafiya lil jins haka za a ce la wudu sahihun liman lam yadhkur ismallahi alai ko kuma a kaddara kamal la wudu kamilun liman lam yadhkur ismallahi alai ko kuma a kaddara wujud la wudu'a mawjudun liman lam yadhkur ismallahi alai to amma wannan kaddarawan yana da ka'ida wajen malamai suka ce annafi lil wujudi thumma sihha thumma al kamal far'ayan ar rutba idan nafi yazo farko lil wujud yana kore samuwar abin kenan da farko za a fara dora la wudu'a mawjudun in aka gabe hau ba sai aga yuga alwallan nan kuma an akina alwudu'u mawjudun ko to sai aje gaba sai a ce la wudu'a sahihun to idan ya hau wannan ma'anar shikenan shi ake nihi in kuma shi ma ba yayyuwa alwallan nan ya inganta to sai aje akan la wudu'a kamil dan haka ake jera su to anan la wudu'a mawjudun wannan ba abu bane mai yiwuwa saboda alwudu'u mawjud kenan dole dai mu je ga mataki na biyu shine la wudu'a sahihun liman lam yadhkur ismallahi alai to kuma shine abinda jumhuru suka fassara cewa ma'anan shi babu alwala ingantatta ga duk mutumin da bai ambaci sunan Allah ba a wajen alwala wannan hadisi Ahmad ya fitar da shi kenan ma'ana hadisin alwala ba ta inganta ba ga duk mutumin da bai ce bismillah ba a wajen yin alwala gun hadisin yayi nuni akan cewa lalle ne mutum ya ce bismillah in zai fara alwala idan bai ce bismillah ba to wannan alwalan nashi bai inganta ba to hadisin Ahmad ya fitar da shi da Abu Dauda kuma da Ibn Majah amma fa da isnadi mai rauni dalilin raunin hadisin shine suka ce saboda hadisin yana daga cikin riwayar Yaqub ibn Salama al-Laythi daga baban shi daga Abu Huraira to shi kuma Yaqub ibn Salama a tarihi ba a san ya taba sauraron karatu ba daga baban shi kenan kaga akwai matsala yace ya ji daga baban shi tarihin shi ba a san cewa ba ya taba sauraron karatu daga baban shi shi kuma baban shi ba a san ya taba sauraron karatu daga Abu Huraira ba kaga akwai matsala ta bangarori biyu ko ta bangaran shi Yaqub ibn Salama da kuma ta bangaran baban shi da yake daga Abu Huraira. To dalilin wannan ne yasa malaman hadisi suka ce wannan hadisin ba su yadda da shi ba, domin ba a taba sanin Yaqub ya saurara ba daga baban shi, kuma baban shi ba a taba samun labarin ya saurara daga Abu Huraira ba. To ya aka yi shi yace ya jiyo daga baban shi, kuma baban shi daga Abu Huraira. To dalilin wannan ne yasa hadisin ya zama isnadin shi mai rauni, domin akwai inqita' ko kuma da hadisin da sanadin shi yake da inqita', to sannan nan abu ne cewa wajen malaman hadisi wannan hadisin ba zai yi inganci ba, zai yi rauni. To dalilin wannan ne zama wannan hadisin da'ifi ne, rauni gare shi. Wali Tirmidhi an Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id nahawhu qala Ahmadu la yathbutu fihi shay'un. Wali Tirmidhi, kuma Tirmidhi yana da an Sa'id, riwaya daga Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id da Abu Sa'id nahawhu kwatan kwacin wannan hadisi. To kaje Tirmidhi yana da wata riwaya kwatan kwacin wannan hadisi shi ma da isnadi da'ifi ko shi ma da isnadi da'ifi. Da haka Tirmidhi yana da wata riwaya ta hanyar Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid wannan shine Sa'id ibn Zaid kenan ibn Amr ibn Nufail ibn Ammi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Da haka wannan Sa'id ibn Zaid shine babban sahabin nan daga cikin manyan sahabbai guda goma waɗanda aka masu albishir da aljanna. Dan haka wannan yana cikin manyan sahabbai. Wannan kuma baban shi kuma Zaid ibn Amr ibn Nufail shi kuma sananne ne shahararre, yana cikin al-muwahhiduna fil jahiliya, wanda suka rike tauhidi tun lokacin jahiliya. Zaid ibn Amr ibn Nufail yana da waƙe-waƙen shi sanannu shahararru, wanda yake nuna ya rike tauhidi tun kamin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mai gadar dogo, ya mai gamdakatar, ya tsayu akan addini wadda Annabi Ibrahim ya rayu akai. Saboda haka yana cikin waɗanda aka san su da tauhidi, wanda ya nisanci bautar gumaka, ya nisanci shan giya, ya nisanci abubuwa da yawa na jahiliya, ya yi tawaƙe-waƙe wanda yake nuna wautar ma masu yi. To shine wannan Zaid ibn Amr baban shi Sa'id kin. Wa Abu Sa'id, shi kuma Abu Sa'id wannan shine Abu Sa'idin al-Khudri, da Allah tabbata a gare shi, sahabi sananne ko can baya mun tattauna akan zancen shi. To wannan kenan Tirmidhi yana da wata riwaya wadda ta fito daga Sa'id dan Zaid, kuma ta fito daga Abu Sa'id kwatan kwacin wannan hadisin na cewa la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alai. Kenan sai ya nuna Abu Huraira an rawaito hadisin ta hanyar shi, sannan an rawaito ta hanyar Sa'id ibn Zaid, sannan an rawaito ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Amma dukkanin hanyoyin nan gaba ɗaya hadisin bai sha ba, hadisin da'ifi ne. Qala Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal yace la yathbutu fihi shay'un, babu abin da yake tabbata a cikin shi. Abin da yake nihi a cikin bayani bisa kan yin bismillah farkon fara alwala, babu hadisi ko guda wanda ya tabbata, inji Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan haka wannan hadisin da yake zancen yin bismillah farkon alwala an rawaito shi ta hanyoyi da yawa, amma dai duka hanyoyin da'ifai ne, bai inganta ba. Babu hadisi ko guda wanda ya inganta yana zancen cewa in za a fara alwala a ce bismillah, babu. Shine ma'anar maganar Imam Ahmad ibn Hanbal la yathbutu fihi shay'un, babu wani abu wanda ya tabbata a cikin wannan babin na yin basmala a wajen fara alwala. To amma malamai sun yi ijma'i akan yin bismillah wajen fara alwala. Haka kawai ijma'i hujja ce ko? Ijma'i hujja ce. Dan haka wannan al'amari ne mujma'un alai, wanda malamai sun yi ijma'i akan shi, amma babu riwaya ingantacciya. Yana ana aiki ne da ijma'in malamai, dukkanin malamai sun ijma'i. Kuma sannan wato wannan Shaukani a cikin Nailul Awtar ya tabbatar da cewa babu hadisi ingantacce, amma hadisin an rawaito shi ta hanyoyi da yawa, saboda haka ana aiki da shi saboda yawan hanyoyin shi. haka shi ma Sanani wanda ya sharhin Bulughul Maram a cikin sharhin mai suna Subulus Salam shi ma ya tabbatar da wannan zancen rashin ingancin hadisan, amma dai suna da hanyoyi masu yawa wanda sukan sa ayi aiki da shi. Haka ma wato Ibn Abi Shayba shi Ibn Abi Shayba cewa yayi ya tabbata a wajen mu cewa wannan magana manzon Allah ya faɗe ta, amma shi fa ya san dukkanin hadisan da ifai. Me yasa yace ya tabbata? Saboda kasaratu turuq a wajen malaman hadisi yana da matsayi mai zaman kanshi. To kasancewar hadisin ya zo ta hanyoyi masu yawa, sai malamai suka ba hadisin ƙarfi da fawa, suka ce hadisin ayi aiki da shi. Shi yasa ma ya zama ijma'i wajen malaman fiqh, sun yi ijma'in cewa ana yin bismillah wajen fara alwala. Sai dai to menene hukuncin yin bismillah wajen fara alwala? To jumhurin malamai su a wajen su yin bismillah wajen fara alwala sunna. Shi kuma Imam Ahmad ibn Hanbal yace wajibi. A kaga shine yace la subutu fihi sha'nuhu. To shi yace shi a wata riwaya daga cikin riwayoyin shi cewa yin bismillah farkon alwala dole ne. In mutun ya bar yin bismillah zai samu zunubi kenan. Don haka kenan sai mutum ya ce bismillah. To in ho mutum ya mance da cewa bismillah, to nan kuma gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i akan cewa babu komi akan mutumin da ya mance da bismillah wajen alwala. Babu wata matsala, bai yiwa kana alwala dan ka mance bismillah ka kai ga wankin kahuwa ka dawo. Wannan wato kidimanci ne da kuma duhun kai, ba a dawowa dan an mance bismillah. Kuma sannan wasu masu wasuwasi bismillah farkon alwala tana wahalar da su, sai su zaura tsamin mutane mai yau saboda wasuwasi shi yake bai bismillah ba. Bismillah da aka sai ya saki. Wa an Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. دغ طلحة ابن مسرف طلحة ابن مسرف عن أبيه دغ بابنشي عن جده دغ كاكنشي رضي الله عنه يدى الله تطبط أغريش قال ياتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ناغ منزان الله تيراد أمنشان الله ستطبط أغريشي yana rarrabewa tsakanin kurkurar baki da haƙar ruwa. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ne ya fitar da shi bi isnadin da'ifin, da isnadi mai rauni. To Imam An-Nawawi ya ce an yi ittifaki akan cewa wannan hadisin mai rauni ne domin saboda riwayar Lays ne Ibn Abi Sulaym, shi kuma ba a karɓar riwayar shi, shi ma dai wannan hadisin bai sha ba. Hadisin yana da rauni, hadisin Talha ibn Musarrif daga baban shi daga kakan shi. To kakan nashi shi akwai ma sabani, kakan shi shine Ka'ab ibn Amr. Akwai sabani akan cewa sahabi ne ko ba sahabi bane. Wasu suna ganin sahabi ne, wasu suna ganin ba sahabi bane. To tunda akwai sabani kenan cewa ya ma ga manzon Allah, akwai alama tambaya wajen ko akwai sabani akan sahabbantakar shi. To shine yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rarrabewa tsakanin kurkurar baki da shakarwa. Ya gabata mun yi magana akan kurkurar baki ko komi ake ce ma al-madmadatu da kuma komi ake ce ma al-istinshaq, bayani akan shi ya gabata. To rarrabewa tsakanin shi abinda ake nihi shine idan ka ebo ruwa ka zuba ga baki ka kurkure ka kurkure ka zubda, to in zaka shaka ruwa kuma sai ka sake ebo wasu ruwa sannan ka shaka ka yaci, shine abinda ake nufi da rarrabewa. To hadisin bai inganta ba, ba a kafa hujja da shi. Wa an Ali, hadisin da ya inganta kenan akan kurkurar baki da shaka ruwa shine hadisai biyu waɗanda za su biyo bayan wannan sune ingantattu, amma shi wannan da'ifi ne mai zancen rarrabewa tsakanin kurkurar baki da shaka ruwa, kenan wannan da'ifi ne. Amma waɗannan hadisan biyu da za su biyo bayan shi su ne ingantattun hadisai, su kuma cikinsu babu rarrabewa tsakanin kurkurar baki da shaƙar ruwa. وعن علي رضي الله عنه دغ علي يرد الله تتبت أغريش في صفة الوضوء أتكين صفة الولاء كينان أتكين صفة الولاء تمنزان الله صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض سنن منزان الله صلى الله عليه وسلم يكرك ربك واستنثر يحاق رواية حياتي ثلاثة الاستنثار يا غباتا cewa shine hurzo ruwa ko dalon hwashi to shine shi kuma sai bayan an shakari ake yin shi kenan wannan hadisin karara ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kurkure baki ya shakarwa ya hace salatan sau uku yumadmidu yana kurkure baki wayastanfiru kuma yana hurzo ruwa yana hace su min alkaffi alladhi ya'khudhu minhu alma daga tafin hannun da yake diba ruwa da shi akhrajahu abu dauda wan nasa'i abu dauda ya fitar da shi da nasa'i kenan wannan hadisin ya nuna mana cewa don hadisin yana karantar da sifa alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna mana cewa alwalla duk abubuwan da ake yi cikin ta dole ne musulmi yayi irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da alwalla da sallah da dukkanin sauran ibada baya halatta mutun yayi abu zai zo yayi abin da kai kawai yayi zuku a dole sai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to ba ibada bace kake ba mu sani bane ko kristanci ne kake ko galgajiya ce kake ko maguzanci ne amma matukar ibada ce kake yi to dole ka bincika yaya ne annabi yayi saboda shi ne dan aikin Allah shi kuma Allah da ya aiko shi ba aiko shi bane dan ya zo duniya ya koma kawai hakan a ya aiko shi ne dan ya koya ma mutane yanda za su yi addini yanda za su bauta mai dan haka abinda ya koya shi ne addini abinda bai koya ba to ba addini bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah dole duk abinda duk mucin da kai cikin sallah muna da damar mu zo mu tambaye ka muka ga kana gilgidi ina dalilin ka na gilgidin nan da kake cikin sallah in ba ka da dalili to ƙarya kake ba haka nan ake ba in muka ga zaka cewa amin sai ka dai wani rausayawa amin ka dan gilgiza kanka to nan sai mun zo mu azama tambaya mu ce me yasa in an ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin in zaka cewa amin sai ka dan juya amin haka nan kake akwai mutanen da haka suke yi cikin sallar su dole kai jawabi kace saboda yazo cikin hadisi annabi yana yin haka nan in kuma kace a cikin fiqhu muka gani to fiqhu ma ba musallama mashi sai an buddiddigin fiqhun shi wanda ya ga bayanin na fiqhu daga ina ya samu ya ga babu hadisi ko guda a tarihi wanda ya nuna haka to wannan fiqhun waci zami da shi insha Allah duk girman malamin da ya fadi shi za a yi watsi da shi ba kace mun a cikin ahadari kai ka talib ko kace a cikin ishimawi a mai ishimawi ba annabi bane wani malami ne mai daraja Allah mai rahama dan haka shi ma yana kokari ne ya bayyana wa mutane abinda annabi yayi in muka gano cikin kokarin shi ya sanya abun ya sanya zuku ya ga wani abu da kai babu hujja karara wallahi tallahi ba za mu bi shi ba domin shi ba shi bane dan aikin Allah shi wannan dan aikin shi kadai ne yake da haƙƙin da za a bibiye shi duk abinda ya zama addini ya zama ibada amma duk wanda ba shi ba to in ba ka da nayi ka zauna ya gaya maka yanda za ka yi addini in kai mashiririci ne zauna ka kashe kunna kana sauraron wahayi daga wani wanda ba a sabkar mai da wahayi ba sai ce maka ya kamata mu dora taruwa ba magariba mu shin huda kalle mu dora la ilaha illallah ya sa ku ibada lahira sai ya biya ku ba dai annabi bai ba wallahi tallahi duk muhulkin mutun karya ce kuma duk irin yanda mutum ya ce a shi ai abin kai tsaye yake amsawa daga annabi a addinin musulunci ba fuwan nayi cikin shi ba cuwa-cuwa kawai ka ga dalili in babu dalili wallahi ƙarya ce kake babu zancen girma ab kai baka kalli girman ka ba kama annabi ƙarya ba haushi ya ce idan kato bai ji kunyar hawan jakki ba to jakki ba ya jin kunyar shirgo shi ga ƙasa auda haka bakin girma shine ka bi annabi lokacin nan ne kake da girma amma da ka wuce annabi to girman ka ya faɗi ka zama mashiririci ba waliyantaka ba shehuntaka ba malimtaka sai karkashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah ta'ala ya ce kuna da kyakkyawan koyi a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya aiko shi dan ya karantar da addini, kuma ya karantar rayuwar shi gaba ɗaya karantar da addini ce. Yayi hajji tare da gayyar jama'a, da aka gama yace li ta'khuzu anni manasikakum, domin ku dauki ayyukan hajjin ku daga gare ni ne kai tsaye, ku koya daga gare ni. A wata riwaya kuma yace khuzu anni manasikakum, tare da umarni ku dauki ibadan ku ta ayyukan hajji daga gare ni. Wanda kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin shi ne bayyana wahayi, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi, na haka ya bayyana. To kaga alwallan nan duk abinda kaji an fadi cikin wannan babin na alwalla keke da keke irin alwallan annabi kenan. Amma da kaji ba a fadi wani abu ba kuma kaga ana yin shi, to ka san layin da yake wannan. Shesa nan yace cikin sifa alwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, thumma tamadu madu sallallahu alaihi wasallam wa tansara salasan, annabi manzon Allah ya kurkura baki ya shaka ruwa, daga nan mun gano birar rabi tsakanin mi, tsakanin ruwan da ya ebo na kurkurar baki da ya shakawa. Ruwa guda ne manzon Allah ya ebo, sai ya zo ba saura ga baki ya kurkure baki ko saura kuma ya shaka ya haci. Da mun ganka kana kokarin rarrabewa tsakanin ruwa na kurkurar baki da shaka ruwa, sai mu tambaye ka ga wallahi daga ina ka samu ta? Ba irin ta annabi bace sallallahu alaihi wasallam. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwalin shi shine zai ebo ruwa ya kurkure baki ya shaka ruwa, ya sake ebawa ya kurkure baki ya shaka ruwa, shine ma'ana thumma tamadu madu sallallahu alaihi wasallam wastanfara, hannan manzon Allah ya kurkure baki ya shaka ruwa ya hace salasan sau uku. Sai wannan mai riwayan yace yumadmidu, yana kurkure baki ne wa yastanfiru, kuma yana hacewa min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma, daga wannan tafin hannun wanda ya ebo ruwa cikin shi daga gare shi ne yake. Wannan hadisin shine abin da ya nuna muna, akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa an Abdullah ibn Zaid, shine na karanta ku, wa an Abdullah ibn Zaid fi sifatul wudu, daga Abdullah dan Zaid a cikin sifar alwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu, sannan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya shigar da hannun shi, famadumada, kenan ya shigar da hannun shi cikin ruwa ya ebo, famadumada, ya kurkure baki, wastan shaka, kuma ya shaka ruwa, min kaffin wahid, daga tafin hannu guda, yaf'alu zalika salasan, ya aikata haka sau uku. Kenan ya ebo ruwa da tafin hannun shi ko ya kurkure ya shaka ya haji, ya kurkure ya shaka ya haji, ya kurkure ya shaka ya haji. To shi kuma wannan hadisin yana nuna mana tafin hannu guda ya ebo ruwan, iba guda yayi, cikin wannan iba guda ya kurkure ya shaka ya haji, ya ƙara kurkurewa ya shaka ya haji, ya ƙara kurkurewa ya shaka ya haji har sau uku. Shine abinda wannan hadisin ya nuna ƙarara. Famadumada wastanshaka min kaffin wahidin yaf'alu zalika salatan, muttafaqun alayh. Saboda haka Ibn al-Qayyim Allah yi mai rahama a cikin Zadul Ma'ad yace babu hadisi ko guda wanda ya inganta, yana magana rarrabe ruwan kurkurar baki da shaka, yace ko guda babu. Babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna in ka ebo ruwa ko kurkurar baki, ka ebo ka kurkura baki, ka ebo kurkura in kai sau uku, kuma sai ka ebo ruwa kama ga cikin hanci sai kai sau uku, a'a, yace ko guda babu. Duk hadisan da suka zo ingantattu suna nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya rarrabewa tsakanin ruwan kurkurar baki da shakawa, ba ya rarrabe tsakanin su. Sai Ibn al-Qayyim yayi magana akan hadisan Talha ibn Musarrif, wannan wanda Ibn Hajar ya kawo nan, yayi magana akan shi magana mai tsayi wanda ya nuna rawanin shi da rashin ingancin shi. To dan haka yanzu ingantattun hadisai su ne hadisan da suka ce ba a rarrabewa tsakanin ruwan kurkurar baki da shaka. To tunda ba a rarrabewa, yanzu abin da ya raguwa shine yaya ake yi, shine ya raguwa ko? To shi kuma malamai sun bayyana cewa sifofi guda uku ne wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikin sifofin nan uku kowane kai yayi, sifa na farko shine ka ebo ruwa ga tafin hannunka, in ka ebo sai ka zuba saura ga baki ka kurkure, ga ragowa a hannunka ko? ga ragowa a hannunka sai ka dan kwankwada kadan, ka kurkure baki sai ka zubda, sai ka shaki kadan, sai ka haji, sai ka sake dawowa ka ƙara dungunawa ga baki kuma ka iba kadan, in ka iba sai ka kurkure ka zubda, sai ka dan ƙara shaka ka haji har sai kai sau uku a tafin hannu guda, ka ebo iba daya ka kurkure ka shaka ka haji, ka kurkure ka shaka sai kai sau uku. Wannan shine sifa na farko, kuma wannan sifan yahimi yahi ekonomi ruwa, dama ita kuma arwalla ai arwalla kuma ana sa ayimi, ana sa ekonomi ruwa kar mutun yayi bannan ruwa. To wannan sifai tahi nuna tattalin ruwa da kula da shi dai da kada, kuma ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kawai watakila mai tsantsani ba zai iya ta ba, saboda mutun zai dan je yana tsantsanin ibi ruwa ya kurkure ya shaka ga hanci sannan kuma ya ƙara dawowa ga shi ga baki, watakila mai tsantsani ba zai iya ba, amma wannan dai ta inganta. Kuma wanda ya wannan ya fi mutumin da ya dora ebo ruwa yana zubawa ga baki daban, sai ya ƙare kuma daga baya ebo yana maka ga hanci, wannan ya fi wanci. Sai sifa ta biyu, sifa na biyu shine mutum ya ebo ruwa, idan ya ebo sai ya kurkure bakin shi ya shaka, ya kurkure ya shaka, sai ya sake ebowa karo na biyu, sai kurkure ya shaka ida uku, ɗiba biyu kai sau uku. Ta farko in ka ebo ka kurkure ka shaka, ka kurkure ka shaka ka haji, sai ka sake ebowa sau biyu. Wannan ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in mutum yayi wannan shi ma yayi. Sai sifa ta uku, sifa ta uku shine ka ebo ruwa da tafin hannunka, sai ka kurkure ragowa ka shaka ka haji, ka sake ebowa ka kurkure ka shaka ka haji, ka sake ebowa ka kurkure ka shaka ka haji sau uku. Ita kuma wannan ta fi kusa da tsabta, wanda yake da tsantsan na ɗazu shi ya fi san wannan ko ta fi gyara shi. To dukkanin waɗannan sifofin guda uku su ne sifofin kurkuren baki da shaƙar ruwa wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kaga wata wadda ba su ba, to insha Allah ta'ala ko dai mutum ya ebo daga wasu hadisai da'ifai wanda ba su inganta ba, ko kuma mutum ya yi kwashe-kwashe ma cikin wasu littafan na fiqhu wanda ba su da dalili tabbatacce, ko kuma kawai mutum da kai ne yake kayan shi, ko kuma tirishe ne yake, ya ga wani ne yana yi shi ma yake. Don haka wannan shine sifan shaka ruwa da hacewa da kuma kurkuren baki. Kenan ba a rarrabewa tsakanin ruwan kurkuren baki da ruwan, ba a rarrabewa tsakaninsu, shine tabbataccen zance. Wa an Anas radiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan wa fi qadamihi mithl adh-dhufr lam yusbihu al-ma fa qala irji' fa ahsin wudu'aka, akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i. Sai wannan hadisi daga Anas, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ga wani mutum, wa fi qadamihi, a diddigen shi, mithlu dhufri, akwai kwatankwacin akaiha, lam yusbihul ma, ruwa bai taba shi ba. Fa qala, sai yace irji fa ahsin wudu'aka, ka koma ka kyautata alwallanka. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ne ya fitar da wannan hadisi. Wannan hadisin yana nuna magana bisa kan barin lum a cikin alwalla ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a diddigen shi, fi qadamihi, a diddigen shi akwai mi, wato qadam shine diddigi na kafa wanda yake tsakanin mararraba kafa ko shine wanda yake hada da gadan kafa gaba ɗayan shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wanda wannan wurin bai samu ruwa ba, ya bar wani abu kwatankwacin akaiwa bai samu ruwa ba, akaiwa go kwatankwacin akaiwa, akaiwa in Najeriya ku ba ku cewa akaiwa ko ku harce kuke cewa, to kwatankwacin harce bai samu ruwa ba, mu akaiwa muke cewa da Hausan mu ta Niger. Kwatankwacin akaiwa bai samu ruwa ba. Faƙala, sai ya ce mashi irje koma fa ahsin wudu'aka, kyautata alwallanka. Kenan alwallan bai cika ba ko? Alwallan bai cika ba, ya koma ya kyautata shi. Haga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mashi ba wanke wannan wurin, kamar ya nuna ba wankewa ake ba, sake ta ake gaba daya alwallan. Shine abinda hadisi ya nuna ko? irje koma fa ahsin wudu'aka ka kirkata alwallanka ina alwallanka bata yi ba koma ka saki akhrajahu abu daud abu da fitar da shi wannan sa'i da nasa'i wannan hadisin akwai darussa cikin shi darasi na farko cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa duk mutumin da yaga an yi ba daidai ba a musulunci ya kamata ya magana ba a ganin wani yayi abu ba daidai ba a kyali ko kawai da wani yake tambaya wa in naga dan uwa na yana azumi zai cin abinci ina iya kyale shi kamar taimaka mai ne nayi koko sai saboda annabi ya ce in mutum ya mance ya ci sha ai Allah ne ya ciyar da shi to ni kuma ina iya kyale shi saboda in taimaka mai ya dan samu shi ya dan samu bonus ko to bai halatta ka kyale shi ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkara munkari ne mai azumi zai kwankwado ruwa munkari ne sai ka ce kai kai shi ita kamanci azumi kake eh to shi ko bai hayi haushi ko je mai sakatuna mai inda ka kyale ne a daidai ne ya tuna ma domin ba a ganin mutum yayi ba daidai ba kyale shi cika addini ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan ko kuma mutum kaga yana sallah raka'a ta karshe ce yake sai kaga ashe akwai lum'a bai arwallashi ba tayi ba sai ka daddabo shi wani alallan ta ba tayi ba shikenan sai ya je ya saki dan ka ba cewa ai da ka kyale ni ban ma san ba na barta ba da Allah ya yi mani to inda kenan kaga ya nuna cewa duk wanda kaga ya ka zaka tunatar da shi cikin hadisin akwai wannan darasi na gaba cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa wanda ya bar wani dan waje komin kankanta shi in bai samu ruwa ba a cikin gabban arwalla komin kankanta to me wannan misalin zufair aka ce kwatan kwatan aka yi ba kaga ai karami ne ko dan kadan ne to komin kankanta waje in dai mutun ya bar shi to yanzu ba zuwa yake ba in ya tuno ko in aka tunatar da shi ya je ya goge wurin ko ya shahi a arwallai yake sakewa duka shine abinda wannan hadisin ya karantar da mu go alwallan zai saki duka domin inda wurin sai manzo Allah sallam ya ce mashi wanke je ka wanke wajen to manzo Allah bai ce mai haka ba ce mashi yayi ka koma ka kyautata alwallanka kina alwallan bata kyautatu ba bata cika ba karatu na uku cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa jahili da wanda ya mantuwa da jahilci ba su sabke wajibi daga mutum wanda ya aba akan jahilci ko akan mantuwa to wannan jahilcin nashi ko mantuwa ba su ture mai wajibi me suke ture mai zinubi bai da zinubi amma dai wajibin nan yana nan bisa kanshi dan haka ma sa'adi cikin qawaidul fiqhiyya nashi ko yace wal khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman lakin ma'al iklafi yathbutu al-badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal kenan ba su sabke wajibi abinda suke tunkuɗe ma mutun shine zunubi in mutun yayi mantuwa bai abu ba bai da zunubi yanzu misalin da na bada can baya sai ka mance ba kai sallar azhar ba sai bayan shekara guda sai ka tuno kai nan da shekara guda ho ban yi sallar azhar ba yanzu kana da zunubin ka bar sallar azhar har bayan shekara sannan kai baka da zunubi amma wannan wajibcin yin ta ya faɗi daga gare ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mance sallah ko yayi kwana har ta wuce falyusalliha idza zakaraha fa innahu la kafarata laha illa dalika to ya sallace ta idan ya tuna domin ba ta da wata kafara sai hakan kawai kana tunawa kawai sai kai ko bayan shekara 10 sai ka je kai shikenan baka da zunubi amma dai wannan wajibin dole sai ka shide shi daga bisa kanka wannan hadisin ya nuna haka na'am wa anhu radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin daga gare shi da Allah tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana alwala da mulu wa yaghtasilu bis sa'i yana wanka da sa'i tiya ila khamsati amdad har zuwa mulu biyar muttafaqun alayh ya gabata a cikin darasin mu mu yi bayanin wato ana son mutun yayi alwala da ruwa dan kadan ba a san bannan ruwa to malam ya kawo wancan hadisin na barin lum'a sannan ya kawo kai tsaye bayan shi hadisin kuma hadisin da yake nuna karamcin ruwa dan ga nuna babu alaka tsakanin cika alwala da inganta ta da kuma bannan ruwa ba cika alwala ba shi bane kai ta maka ruwa kawai gaggaba a cika alwala daban kuma bannan ruwa daban dan haka ya ƙara kawo wannan hadisin dan ga nuna wancan wanda ya bar lum'a ba wai ana nihin dan kakkaban lum'a ba kai ka zo kai ta sheka ruwa ga kafa ba haka ake nihi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana a wajen malamai idan aka fade ta ta atilid dawami galiban aka ce mahirin jayi tana zuwa ne don ta nuna dawama akan abu dan haka in kana tazo tana nuna istimrariya kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi tsawon rayuwar shi ibnu usaymin a cikin qawaidul fiqhiyya nashi yace wa kana ta atilid dawami galiban wa laysa ga bi lazimin musahaba yace kana mahirin jayi dai tana zuwa ne don ta yi nuni akan dawama yace amma kuma wannan ba dole bane duk inda kaga kana sai ta nuna haka akwai kanunan da ba su nuna haka ne walaysa za bi lazimin musahaba na to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance nan kana tana nuna istimrariya yatawadda'u bil muddi yana alwallada da mulu wa yaghtasilu bis sa'i yana wanka da sa'i can baya mun yi magana mulu go mun ce mulu shine cika hannu mutum ya bude tafin hannuwan shi haka ya cika mutumin da yake da matsakaici ya halitta to wannan shine yake matsayin mulu guda to idan aka ciko aka zuba daya aka kara biyu aka kara uku aka kara hudu shi yake daidai da mi sa'i daya sa'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aunin shi yana daidai da mulu hudu to kuma mulun nan wato sa'in nan shine aka ce a dora huddawa ko wajen zakkakkono sa'i ake huddawa shi yasa in mutum bai da ma'auni yayi da hannun shi idan shi ba gajere bane kwarai kuma ba dogo bane kwarai matsakaici ne sai da hannun shi kawai in ya ciko hannun shi haka da shinkafa ko masara ko dabino ko dawa ya zuba sai yayi sau hudu sai ya ciko wannan rabilin sai ya kara kuma in ya kara sau hudu to wannan na taso sai yayi duka kenan wannan ɗayan shi in su goma ne sau nawa zai yi kenan sau 40 zai ciko hannun shi haka yana zubawa in ya gama sai ya jiya kaga ai buhu zai yi kasa a kin gwalgwado haka zai yi sau 40 yana cikowa yana zuba to wannan duk in yayi hudu shine na mutum guda har da shi da matar shi da ma duk wanda yake karkashin shi to sannan malamai sun yi kokarin kiyasta shi da ma'auni na zamani wannan tiye ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai akwai abubuwa na shari'a wanda suke da alaka da ita ya kamata a santa a tantance ta malamai suka tashi suka yi darasi musamman akan ta aka yi bincike aka auna har aka auna da kiloluwa wanda ake awo na zamani sai suka gano yana daidai da kilo uku ba kadan kilo uku ba dan yahi ne yasa aka ce idan zaka fudda zakkakkono to sai ka fudda ma kowa kilo uku daidai dan yahin da abbabu sai ka yahin shi ka ce aka je ka hudda yahin to duk wanda ya hudda kilo uku wannan ya hudda babu kwankwanto ya hudda zakkakkono yanda take haka nan idan mutum yana da dabiyar sai hudda kilo uku uku sau biyar zai hudda kilo 15 kenan go eh kilo 15 kenan zai bada in kuma hadda shi kaga abin ya karu go ya zama 18 dan hadda matar shi ba ai da aka ce guda biyar ko da ake gare shi guda biyar zai hudda kilo 15 hadda shi kilo 18 hadda matar shi kilo 21 buhu ya kusa karewa dan haka sai nemo dan bansan ko na dan bansan sai hudda kilo hudu shikenan sai ya bada saura shine zakkakkonan gidan shi dan haka wannan shine abinda yake daidai da sa'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka dauko mulu aka rebo mulu sau hudu ya zama sa'i ko to sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alwala da mulu daya wa yaghtasilu bis sa'i wanka kuma yana yi da mi sa yanzu kana so ka gano ma'aunin ruwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka da shi kilo nawa ne kenan kilo uku ne ba kadan to yana dan ƙara wani lokaci yana dan ƙarawa ila khamsati amdad har zuwa mulu kenan cikin sa'i ɗaya in aka ƙara mulu ɗaya ya zama me ya zama mulu biyar kenan wani lokaci daga zuwa sa'i ɗaya har zuwa mulu biyar kenan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan alwallan shi ba su wuce kilo uku ba in sun dan ƙara to da kadan ne suke dan ƙara haka sai ka auna ruwan wanka wannan ba na alwalla ba ko na wanka alwalla da mulu ɗaya yake ko kuma can baya mun karanta hadisi cewa wani bi ma yana yi ƙasa ga mulu ko yana yi utiya bi thulutsai muddin an kashe mulun kashi uku to kashi biyu cikin shi to shi mulu ɗaya idan ya zama na sa'i ɗaya shi yake kusa ga kilo uku to shi kuma mulu ɗaya fa kusa ga me yake garam nawa za a cewa kenan garam sai ya kai nawa yake zama kilo ɗaya sai ya kai ɗari ɗari takwas na an gwamnan su garam nawa ne yake zama kilo ɗaya dubu guda ko dubu ne to idan garam sai ya kai dubu sannan yake zama kilo guda to yanzu kilo uku kenan yana daidai da a iya cewa kusa ga dubu uku ko kusa ga dubu uku to yanzu mulu ɗaya wanda shi ɗan kar ne na wannan idan ka haɗa kilo uku ɗan kar na shi garam nawa ne dai san san kanta ne to an samu sabani kenan kusan dai san san kanta ne to yanzu dai na bar ku da wannan lissafi kenan idan ka gano ko nawa ne to wannan shi ne kusan ma'aunin ruwan alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ban san na yi lissafin shi ba da na bugu kame ne na'am yace ila khamsati amdad muttafaqun alayhi wa an umar radiyallahu anhu qala daga umar yadda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma minkum min ahadin yatawaddau babu wani daga cikin ku da zai yi alwala fayusbighu alwudu sai ya cika alwala thumma yaqulu sannan yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah face sai an budi kike mai kohohin aljanna ba guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta kowace yagga dama daga cikin su akhrajahu muslim ya fitar da shi wa tirmidhi wa zada kuma ya kara allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin ya allah ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba kuma ka sanya ni daga cikin masu tsarkaka wannan hadisin daga Umar yarda Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma minkum min ahadin yatawaddau babu wani dai daga cikin ku da zai yi alwala fayusbighu alwudu sai ya cika alwallan shi da kyau kamar yadda ya gabata ko isbaghu alwudu shine cika shi yin shi da kyau ba tare da tawaya ba cikin shi kenan wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yana kwadaitar da al'umma su cika alwala shi alwala da kyau su cika ta kar mutun ya zama wato zai da lokacin tsayawa ya inganta alwala ibada ce shi kuma duk abinda ibada ce to ya kamata ka tsaya ka yi shi da kyau thumma yaqul bayan mutun ya cika alwallan shi ta yi da kyau wannan ya nuna kenan sharadin ma mutun ya faɗi wannan addu'a ya samu sakamakon da ake samu sai alwallai ta cika idan bicil kai alwallan ka tashi bata ida cika ba kenan ko ka ce haka baka samun sakamakon nan wanda hadisi ya faɗi sannan ya ce ashhadu an la ilaha illa allah ina shaida babu abun bauta da cancanta sai allah wahdahu shi daya la sharika lahu baya da abokin haɗi
wa ashahadu kuma ina shaida anna muhammadan abduhu wa rasulu, lalle ne muhammadu bawan shi ne kuma manzon shi ne.
Kaga ya faɗi kalmar shahada go, wannan kalmai darasi akan ta yana da faɗi da kuma sharhi akan abinda ta kumsa da abinda ta nuha, an riga an san ta cikin karatun tauhidi. Shi kuma ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cikin ta ta kumshi ita ma abubuwa da yawa, mahi muhimmanci da mahi girma abinda ta kumsa shine tabbatar da sunna da kore bid'a. Da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah, to kai kana nihin kai ahli sunna ne, kana nihin kai kin sunnar annabi zaka bi, domin kana cewa ka kana shaida lalle annabi muhammad shine dan aikin Allah, shi kadai ne Allah ya aiko ya koyar da addini, dan haka kai baka karba addini, sakon addini daga kowa sai daga gare shi. Haka nan ne ka faɗi, baka da ka karkaro bid'a ko ka bid'a, to ka tsare ta kanka da kanka. Domin ashhadu anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluhu, wannan tana yaki da bid'a, cewa abduhu akwai tabbatar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan ka kare kanka daga guluwi, domin wasu ba su yarda annabi bawan Allah bane, ali sai ke annabi tsaran Allah ne. Akwai da yawa cikin jahilai dan musulmi suke annabi tsaran Allah ne ba bawan Allah bane, dan haka sai su doka da Allah da annabi duk ɗaya ne. To duk musulmin da ya kudirce haka shi ba musulmi bane, duk irin sallan shi ba musulmi bane. Ba yiwa ka zama musulmi kana kallon annabi daidai yake da Allah, sai ka ce ai da Allah da annabi duk ɗaya ne, dan haka abinda ake iya yi ma Allah a iya yi wa annabi shi, a'a wannan ba a musulunci ba. Dole ne musulmi ya gano akwai bambanci tsakanin Allah da manzon shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne na Allah cikin bayin Allah, dan haka ba a bauta mashi, shi ma bauta yake, ba zancen a bauta mai ba. Dan mutum ya tashi roƙon Allah sai ya roƙi Allah, ba zai wa kana roƙon Allah kana ya rasulullahi ka cece ni, kai nake roƙo dan girman ka a wajen Allah, a kuskure kake, wannan ma guzanci ne ka shigo da shi cikin addinin musulunci. Kuma wannan abin da kake aikatawa ba waye da bambanci, irin aikin ka ba da bambanci da aikin wanda yake bautar gunki, saboda shi ma kiran wani Allah ne yake go. To haka kai ma in ka zo kana kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka ce a ya manzon Allah ina neman taimakon ka, yau da wannan ba ka yi ma gunki sujada, ka je ka yi ma gunki sujada, saboda annabi ba Allah bane bawa ne na Allah, bauta kuma Allah ake ma, neman taimako bauta ne, ibada ce, dan haka ga Allah ake yin shi. Manzon Allah ya kira Ibn Abbas tun yana dan yaro, yace mai idasta anta ista'in billah, idan zaka neman taimako ka nemi taimako ga Allah, bai ce baka nemi taimako na ni da Allah, inda manzon Allah ya sa ana neman taimakon shi kuma zai kitare, kuma yana koya ma Ibn Abbas tauhidi, yace mai in zaka neman taimako ka nemi taimako ga Allah, dan haka ba a neman taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai a nemi taimakon Allah. Wasu sun yi jayayya akan wannan mas'ala, har suka maida abun wasa, suna neman taimako ne har wani abu, kowa na ma baka kai wani taimaka mana in yi kaza, ka ce ma dan uwan ka ma ya taimaka ma, kaga shi ya wautar da mas'ala. Ita kuma mas'ala ce mai hatsari kuma mai girma, ba abun wasa bace ba. In kuma ka aza mutane akan bata, to li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yazuru, wallahi duk wanda ya bi ka akan bata zaka dauki kamashu na zanubin batar da shi ranar alkiyama. Naka dole ka bambanci neman taimako, duk duniya babu wanda yace ka ce mata uwan ka wani taimaka man, ka dauko kaya masa na taimaka mana azabu sakai, a ce wannan yayi shirka in ya taimaka man, babu wanda yace haka. In kuma akwai mudiya ba mu taba ganin mutumin da yace haka nan ba, a'a ka nemi taimako, ai da an ce neman taimako mai hankali ya san me ake ni, neman taimako wanda yake matsayin ibada, irin taimakon da babu wanda zai taimakawa akan shi sai Allah, to shine aka ce wannan idan ka neme shi ga wani wanda ba Allah ba kai shirka. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce manzo Allah ya taimake ka yana da rai, sai ka ce manzo Allah ya taimake ka akan abinda yana iya taimaka maka akan wannan shirka ne, ko dan uwanka ma kace ya taimake ka ba shirka ba kai. Don haka wannan cewa abduhu ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin ashraful maqamat na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, maqamul ubudiyya,
to duk mutumin da ya alwala ya cika alwala da kyau ya faɗi haka illa futihat lahu abwabul janna fa ce sai an buɗe mashi ƙohohin aljanna ba
as-samaniya guda takwas
wannan hadisin ya nuna aljanna tana da ƙohohi ba ƙoha guda gare ta ba ko wuta ma tana da ƙohohi Allah ta'ala ya faɗi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha kenan ƙohohi gare ta ba ƙoha ba ko haka qur'ani ya tabbatar sannan haka yace wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha kenan nuna ita ma wuta tana da mi tana da ƙohohi laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum ayat qur'ani ta gaya ma ko guda nawa ne ƙohohin wuta ko ta ce wuta tana da ƙohohi guda 7 to ita kuma aljanna fa alqur'ani ya nuna aljanna tana da ƙohohi hadisin manzon Allah ya gaya ko guda nawa ne guda 8 ne dan haka ƙohohin aljanna guda 8 ne ƙohohin wuta guda 7 ne to shine wannan hadisin ya fadi karara cewa ashe ƙohohin nan na aljanna guda 8 kuma waɗannan ƙohohin sune ƙohohin ƙohar sadaka da ƙohar jihadi da ƙohar azumi da sauransu ƙohohi ne wanda aka rada masa suna da ayyuka wanda musulmi suke yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi karara a cikin hadisi dan haka wanda shi aikin shi na ibada ya hi ƙarhi bangaren sadaka to ranar alkiyama ta ƙohar sadaka zai shiga aljanna za a dore kiransu masu sadaka su zo nan kan sai ga hadda kai in kuma bangaren azumi ne sai ka shiga ta babin rayyan to haka ta ƙohohi shi sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka Abubakar yace ya ma'aikin Allah shin ba zai zama larura ba idan aka kira mutum guda ta ƙohohin nan da yawa tana yiwa mutum ya zamo yana yawan sadaka yana yawan azumi yana yawan kaza duka yana yin ayyuka alkhairi ai kawai zai zama mai larura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh tabbas akwai mutumin da za a kira ta dukkanin ƙohohin yace kai kana ma cikin su Abubakar Abubakar radiyallahu anhu wannan sai ya ƙara huddo daraja Abubakar ga wanda bai ida gane shi ba Abubakar yarda Allah tabbata gare shi yafi dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kokari wajen ayyukan ibada da ayyukan alkhairi yasa manzo Allah yayi shaida karara cewa Abubakar yana cikin wanda ranar alkiyama duk ƙohohin aljanna sai ya ji sunan shi duka sai ya ji ana kiran shi ta kowace ƙoha saboda ta ko ina yayi zarra ya zarci bai da wata kaga wannan hadisin ya nuna aljanna tana da ƙohohi yadkhulu min ayyi hasha'a za a bude mai ƙohohin nan takwas ya shiga ta kowace ƙoha daga cikin su yagga dama akhrajahu muslim fitar da shi wa tirmidhi wa zada ya ƙara kenan cikin riwaya tirmidhi akwai ƙarin cewa allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin cewa ya Allah ka sanya ni daga cikin at-tawabin at-tawabin jam'i ne na tawwab tawwab shine kathirut tauba siga mubalaga wanda yake da yawan tuba yana yawan tuba duk in yayi yana yawan tuba to sannan al-mutatahhirina shi kuma sune waɗanda suke tsarkaka mutatahhirin wanda suke tsarkaka daga shirka suke tsarkaka daga bid'a suke tsarkaka daga al-hadathul akbar wal asghar kenan babban hadisi da karamin hadisi kenan sune wannan shi kuma ayat qur'ani ta hada waɗannan biyun ko ta ce inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin lalle Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarkaka dan haka wannan Allah yana kaunar su to kaga cikin wannan addu'a ta ƙari alwala mutum yana roƙon Allah ya sanya shi cikin waɗannan bayin waliyan Allah wanda Allah ta'ala yake kaunar su. Haka wannan hadisin ya karantar da mu darasa, darasi na farko ya karantar da mu lalle ana son cika alwala. Ana son musulmi ya cika alwallan shi da kyau. Darasi na biyu ya karantar da mu cewa bayan kammala alwala mutum ya faɗi wannan addu'a. Yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin darasi na uku wannan hadisin ya karantar da mu wato muhimmancin tauhidi har karshen alwala ana son ka jaddada tauhidi darasi na hudu wannan hadisin ya karantar da mu wato munin bid'ah
da kuma barranta daga gare ta domin karshen alwala ma sai ka nuna kai ba dan bid'a bane cikin kalmomin da kake jaddadawa wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Darasi na biyar, wannan hadisin ya karantar da mu wato cewa Allah ta'ala zai bude kohohin aljanna ga wanda ya karanta wannan addu'a. Darasi na shidda, wannan hadisin ya karantar da mu cewa ashe kohohin aljanna da Qur'ani ya faɗi guda takwas ne. To wannan daga cikin kenan karatukan da ke da kai. Muna iya ƙara darasi na bakwai, wanda da shi cewa darasi na bakwai hadisin ya karantar da mu cewa zikirorin da ake cikin alwala gaba daya zikiri biyu ne katal, da farkon alwala da ƙarshen alwala. Farkon alwala kace bismillah shine zikirin da ake, ƙarshen alwala kace ashhadu an la ilaha. To da kaga wani zikiri wanda ba wannan ba na ƙarya ne ko na bid'a ko na ciwaciwa. Akwai wanda in yazo alwala, in ya wanke hannun shi sai ya ce Allahumma a'tini kitabi bi yamini, idan ya wanke huskan shi Allahumma bayyidu wajhi yawma tabyaddu wujuhun, tun yayi wani sai to wannan zikirorin duka na ƙarya ne, ba su da inganci, bid'a ne, ba su da tushi. Zikirori tabbatatu, don da kaga ai Ibn Hajar nan babin alwallahi ko baka ga wannan karatun ba, haka ƙari kenan zikirorin alwala gaba daya farkon babi da ƙarshen babi zikirorin alwala kwara biyu ne. In zaka fara kace bismillah, in kace bismillahir rahmanir rahim ka bid'a, kai ƙari cikin addini, ka wuce annabi. Na haka so ake kace bismillah kadai, arrahmanir rahim, annabi ya yi ka sanin Allah arrahmanir rahim ne, amma bai ce ba haka nan, da haka kawai bismillah da ka ce. Sannan in ka ce bis baka ida ba bai yi ba, ko wanda haka na yake cewa in yanzu kawai da zai fara bis shi kenan kawai. To da ka ce bis ka kyale bai yi ba kawai, sunan shaitan ne bis, da haka yi ka'ida nan ba sunan Allah bane ka gani. Bismillah za ka ce, sannan kenan waɗannan su ne zikirorin da ke da kwai cikin alwala. Karatu na gaba idan Allah ta'ala ya nuna mamu sai mu tashi akan babul masihi alal khufai, babi wanda zai yi bayani akan shafa akan kofofi guda biyu, abinda makaranta na da ya Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya bamu lada kurakurai, kuma Allah ta'ala ya gafarta mu sunan mu sun jara. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am.